just the land of the people when they war. Da 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 da
someplace just to learn about the people and the world.